إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 99 a littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, masanin hadisi mai rasuwa a hijira ta 256, shekara 1183 da suka wuce. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshenmu ya mana gafara tare da su. Zamu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 496 zuwa hadisi na 499 insha Allah. Kuma wannan darasi yana ɗauke da bayani akan lokutan zuwa gaida marasa lafiya. Al-Imam Al-Bukhari ya yi babi na 227, ya ce al-iyadati babul iyadati jawfal layl, babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare. Babul iyadati jawfal layl. Haddathana Imran bin Maisara al-Ninqari qala haddathana Ibn Fudayl, sunansa Muhammad ibn Fudayl al-Dabbi qala haddathana Husayn bin Abdurrahman al-Kufi عن شقيق بن سلمة الأسدي عن خالد بن الربيع قال خالد بن الربيع يباد العبار ينكوى لما فقل حزيفة أموك تند حزيفة جكية مثلوي شيني فقل شيني حزيفة بن اليمان العبسي yana da kyau mu sani cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu suna Huzaifa kamar mutum shida ne. Huzaifatu bin Usaydin shi ne na farko, ana kiransa Abu Sarihat al-Ghifari, sahabi ne, Allah ya kara masa yarda. Shi ne wanda ya rawaito hadisin da ke magana a kan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake halittar jinjiri a cikin mahaifa. Idha marra bin nutfati sintani wa arba'una layla, idan maniyyi ya samu kwanaki 42 a cikin mahaifa, ba'atha Allahu ilaiha malakan, Allah subhanahu wa ta'ala yana aika ma wannan maniyyi mala'ika, fasawwaraha wa khalaqaha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha, wannan mala'ika shine wanda zai suranta halitta daga jikin wannan mani ya fitar da ji da gani ya fitar da fatan jiki wa lahmaha da nama wa azamaha da kashi hadithin da ke magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a cikin mahaifa wadanda suka rawaito hadithin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa la shakka Huzaifa bin Usayd yana daga cikin su Huzaifa na biyu ana kiransa Huzaifa bin Aws shi ba sahabi ne akwai kuma na uku su shine Huzaifa bin Mihsan al-Qal'ani kamar yadda Ibn Abdul Barri ya bada labarin sa cikin al-Isti'ab fi ma'rifati al-ashab yace zamanin sayyidina Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda walla ala umman Huzaifa al-Qal'ani سيدنا عمر سيدنا ابو بكر يا باما حذيفه غمنا ما ينكي عمان زمان سيدنا ابو بكر الصديق يانا شغبان مسلمي يانا داشي متاين غمنا سا ا ونن ينكي فلم يزل عليها حتى توفي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ببر ونن غني با يانا متاين غمنا har zuwa rasul sayyidina abu bakar Allah ya kara masa yarda Huzaifa na hudu shine Huzaifa bin Abi Huzaifa al-Azdi shi ma sahabi ne na biyar akwai Huzaifa bin al-Yaman kaga shi ma sunan sa Huzaifa bin al-Yaman amma al-Azdi wa huwa sahabiyun akhar nashidan su shine wanda ake bada labarin sa a cikin wannan hadisin Huzaifa bin al-Yaman al-Azdi kaga akwai Huzaifa bin al-Yaman al-Azdi kuma akwai Huzaifa bin al-Yaman al-Adsi Abu Abdullah amma hikima ta masana hadisi idan Huzaifa din nan ba sa ma kawo sunan mahaifinsa idan aka ce Huzaifa aka yi shiru to kai ka san wani Huzaifa ake nufi saboda cikin waɗannan mutane masu sunan Huzaifa wanda ya fi shahara shine Huzaifa bin al-Yaman al-Adsi Abu Abdullah wa huwa al-mazkur fi al-bab wanda binda yasa ake kawo sunan sa kawai ba tare da ma an danganta da mahaifinsa ba saboda shi ne ya fi shahara amma idan ba shi bane to sai an kawo sunan mahaifin wannan Huzaifa din saboda a bambanta kamar a kawo Abdullahi ne kawai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a danganta shi da sunan mahaifin shi ba idan kaga Abdullah sahabi to ana nufin bin Mas'ud saboda shi ne mafi girma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam masu sunan Abdullah suna da yawa sun fi mutum 800 amma idan aka ce Abdullahi aka yi shiru ana nufin bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda to haka idan aka ce Huzaifa aka yi shiru ana nufin bin al-Yaman al-Absi wanda yana cikin nujaba'u ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana cikin zababbu manyan sahabban manzon Allah ana ce masa sahibu sirri ma'abucin sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Imam Zahabi cikin littafin siyaru a'lamin nubala yana mujallal nabi shafin 361 yana bayanin cewa da Huzaifa din nan da babansa al-Yaman dukkan su musulmai ne kuma sun halarci yakin Uhud shahida huwa wa ibnuhu Huzaifa Uhudan fastushhida yawma idin mahaifinsa yayi shahada a wannan rana kuma cikin hikimar Allah wasu daga cikin musulmai ne suka kashe shi an tafi yakin Uhud ya zamanto a wannan lokaci kamar yadda al-Imam Zahabi yake faɗa yana cewa qatalahu ba'd as-sahabati galatan wa lam ya'rifu shi musulmin da ya kashe baban Huzaifa ya kashe shi ne bisa rafkan kuskure saboda bai gane shi ba me yasa li'anna al-jaysha yaqtafuna fi la'mati al-harbi saboda idan sojoji a wancan zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yakin Uhud sojoji suna sanya sulke sulken nan za a sa har a rufe kai baka iya gane mutum sai dai idan ka san shi dama wa yasturuna wujuhahu suna rufe fuskokinsu yadda ba za ka gane mutum ba saboda kada makami ya sami mutum فإن لم يكن لهم علامة يعني بينة idan dai ba akwai wata alama ce sananniya kafin a fara yaki ba wa illa rubbama qatala al-akhu akahu ba abin mamaki bane ya zama dan uwa ya kashe dan uwansa wala yashkur saboda a zamanin su babu uniform na sojoji babu wani uniform haka ne ake shiga yakin sai dai idan an san juna kafin a fara walamma shaddu ala al-yaman lokacin da Huzaifa ya hangi an tasan babansa a wannan ranar Huzaifa yasihu abi ya qaum Huzaifa yana ta ihu babana ne ya ku jama'a amma ina har daga an cimma mahaifinsa saboda ka bayan an kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a bada diya fa tasaddaka Huzaifatu alaihim bi diyatihi sai Huzaifa yace ya bar sadakan diyar mahaifinsa ga ƴan uwansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai dan uwansa ma da ake kiransa Safwan ibn al-Yaman wanda shi ma musulmi ne shi ma ya halarci yakin Uhud waɗannan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum shida waɗanda ke da suna Huzaifa Ibn Hajar ya yi tarjamar kowannen su a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba in ka duba al-Isaba zaka ga sunayen a jere Ibn Hajar ya yi magana akan tarihin kowane yana mujallar na farko shafi na 476 to shi wannan tabi'i da ake kira Khalid bin Rabi' yana bada labarin Huzaifa wanda ya fi shahara daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya yana cewa lamma saqula Huzaifa lokacin da Huzaifa jiki ya masa nauyi wato jiki ya yi nauyi alamar da cuta ta kai kusan ajali sami'a bizalika rahatuhu sai danginsa suka ji labari sami'a bizalika rahatuhu idan aka ce rahatu rajuli yani qaumuhu wa qabilatuhu jama'arsa qabilarsa ƴan uwansa da mutumin Madina ne ko dake asalin su mutanen Yaman ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarazza su Madina yana cikin al-ansar shi yasa yake cewa danginsa wal ansar da sahabban Annabi mazauna Madina suka ji labari fa atauhu fi jawfil layl saboda haka sai suka zo ga Huzaifa a cikin dare aw inda subhi koko daidai asubahi kala lokacin da suka zo sai Huzaifa yace ayu sa'atin hadhihi wace sa'a ce wannan kullu sai muka ce jawfil layl cikin dare ne aw inda subhi koko daidai asubahi kala sai Huzaifa yace a'udhu billahi min sabahin nar ina neman tsarin Allah game da safiya a cikin wuta kala sai Huzaifa yace ji'tu bima ukaffanu bihi shin kun zo da abin da za a milli kafani da shi kuwa kullu sai muka ce na'am kwarai kuwa kala sai Huzaifa yace la tugalu bil akfani kar ku ringa tsawwalawa ta wajen farashin likafani yani la tubaligu wala tatajawazu al-hadda fil kafan kada ya zama kuna ketare iyaka ta wajen yin likafani ya zama ana yin likafani yani fi kasarati samarihi ta wajen yawan kudin wato tufafin da za a yi suturan mamaci a rika neman tufafi mai tsada shi za a yi wa mamaci likafani Huzaifa yace kar ku yarda kaga kafin wani tuma da siha yake yana kuma karantar da mutane sunnar manzon Allah sai ga musu ma hikimar haka yace fa innahu in yakun li inda Allah khairun idan ko ya zama a wurin Allah zan samu alkhairi buddila bihi khairan minhu shi wanda kuka yi min din ba za a bar min shi ba na wajen Allah ya fi alkhairi don haka za a canza min da wanda ya fi shi kaga ba amfani kenan ka sanya tufafi mai tsada a matsayin likafani ga mamaci komai tsadansa idan mamacin ya samu karbuwa a wajen Allah abinda zai taras a wajen Allah ya fi tufafin duniyan nan shine abinda Huzaifa yake nufi wa in kanat al-ukhra idan daya ce kuma bai fade ta ba kaga yana nufi idan na taras da sharri kenan ban yi dace ba saboda ka sharri ba a san fadansa saboda ka sai ce in dayan ne na samu sulibtu salban sari'an yana cewa idan ɗayan ce na samu to za a rubar da wannan lifafan rubarwar wato a cikin sauri sunutu din nan yana ma'anar rubarwa maimakon za a zare min za a kwabe ni kana Abdullah bin Idris daga cikin malaman farko yana cewa ataynahu fi ba'dil layl mun taho gare shi ne a wani sashi na dare hadisin nan da'iful isnad saboda shi wanda ke bada labarin Huzaifa din nan Khalid bin Rabi' majhulun masana hadisi suna cewa ba a san shi ba bi ma'ana an jahilce shi daga cikin tabi'ai amma la shakka Huzaifa ya rasu a al-Mada'in al-Mada'in wani birni ne da ke kusa da Baghdad kasar Iraq bayan zamanin Sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda kuma ya bar zuriya yana da kabari a wannan gari na al-Mada'in da shi da Salman al-Farisi duk a can aka binne su Allah ya kara masa yarda to abinda wannan hadisi yake magana akai duk da cewa yana da rauni al-Imam al-Bukhari ya kawo shi saboda abinda hadisin ya kunsa gaba daya ya dace da wasu hadisi da suka inganta daga manzon Allah yana so ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ana zuwa gaida mara lafiya hatta a cikin dare shi ne ba da misali don haka yasa yayi babin da cewa babul iyadati jawfil layl babi game da zuwa gaida mara lafiya a cikin dare wannan shi ne mahallu shahid ya kawo ne saboda ya nuna cewa zuwa gaida mara lafiya ba shi da wani lokaci a sunnar manzon Allah ana ma iya zuwa a cikin dare to koda bai kawo hadisan da suka fi wannan inganci ba don al-Imam al-Bukhari ya san su amma sai kawo wannan da wata hikima Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Zadul Ma'ad mujallal na farko shafi na 475 yayi magana akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen zuwa gaida mara lafiya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa lam yakun min hadihi alaihi salatu wassalam an yakhussa yawman min al-ayyam bi iyadati al-marda baya daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wata rana daga cikin ranakun mako saboda zuwa gaida mara lafiya wannan ba sunnar manzon Allah bace Annabi sallallahu alaihi wasallam babu ranar da ya kebe saboda zuwa gaida mara lafiya ko wanda za su ware asabar ko lahadi ko juma'a babu wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wala waqtan min al-awqati Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware wani lokaci daga cikin lokuta na zuwa gaida mara lafiya ba bal shara'a li ummatihi iyadatan marba laylan wa nahara manzon Allah ya shar'anta ma al-ummasa su je gaida mara lafiya da daddare ne ko da rana wa fi sa'ir al-awqat wato a kowane lokaci sai kafa hujja da hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib ba wannan hadisin ba tunda wannan hadisin yana da rauni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kafa hujja da hadisin sayyidina Ali wanda a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ada ar-rajulu akhahu al-muslim idan dan musulmi idan mutum ya tafi gaida dan uwansa musulmi mara lafiya masha fi qurfati al-janna yana tafiya ne wato a cikin dausayi na al-janna hatta yajlisa har ya kai ga zaunawa fa idza jalasa gamaratuhu ar-rahma idan mutum ya zauna to rahama tana mamaye shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanat gadwatan inda safi ne yaje gaida mara lafiya din sallallahu alaihi 70000 malakin hatta yumsi mala'iku 70000 za su rika yi mai addu'a har zuwa yamma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in kana masa'an kuma inda yamma ne ya tafi gaida mara lafiya sallallahu alaihi 70000 malakin hatta yusbiha mala'iku 70000 za su rika yi mai addu'a har gari ya waye wannan shine abinda ibn qayyim ya kawo wato hadisin sayyidina Ali wanda ke nuna cewa manzo Allah ya ce inda safi ne inda yamma ne ashe ba lokaci guda bane aka ware don zuwa gaida mara lafiya hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yake cikin silsilatu sahiha hadisin 2367 da kuma 2568 yana sahihul jami'i sabir hadisin 695 wani lafazi Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib yace ma min muslimin ya'udu musliman babu wani musulmin da zai tafi gaida wani musulmi mara lafiya illa ba'atha Allahu lahu 70,000 malakin, fati Allah ya turo masa mala'iku 70,000 yusalluna alayhi ayya sa'atin min an-nahari, a kowane lokaci ya tafi da rana. Kaga ya nuna da safe ne, karfe 10:12 ne, ayya sa'atin min an-nahari kanat hatta yumsi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har zuwa yamma waɗannan mala'iku suna salati gare ka, wato suna maka addu'a. Wa ayya sa'atin min al-layl kanat hatta yusbiha, kuma a kowane lokaci ne cikin dare har gari ya waye. Kaga wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana babu lokaci guda da aka ware saboda zuwa gaida mara lafiya. Wannan riwayar ma tana da kyau, kamar yanda ya zo cikin sahihul jami'i saghir, hadisi na 5687. To amma ko da al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi, ba wai yana nuna cewar mutum yana da damar ya tafi gaida mara lafiya cikin dare ba. La, me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware lokaci saboda zuwa gaida mara lafiya ba? Saboda bambancin al'ada na mabiyansa. Mabiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, kuma ko waɗanne jama'a da irin al'adarsu. Shari'a ba ta haramta al'ada sai idan al'ada ta yi karo da wata dokar Allah, amma idan al'ada ba ta yi karo da dokar Allah ba, to wannan al'adan shari'a ta yarda da ita. Shi yasa ake cewa al'amru bil ma'ruf, al-ma'ruf shine abinda jama'a suka sani, abinda jama'a suka saba da shi baya zama haramun sai dai idan yayi karo da wata doka ta Allah subhanahu wataala. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana lokacin zuwa gaida mara lafiya bisa ga al'adan mu, wato ba a ayyana lokaci guda ba. Kamar misali yanda waɗannan mutane suka tafi wajen Huzaifa kusa da Asuba, al'adan su kaga babu laifi, amma gare mu fa ka zo gidan mutum kana buga mar kofa karfe 3 dare, wane ne na zo gaida mara lafiya ne? A kan aje suka kamu da rashin lafiya kai ma, saboda bugun ka zai ko kaga ba zai yi ba a al'adar mu. Amma su kuma ba damuwa bace. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da wannan, ba wannan kadai na labarin Huzaifa ba. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujallar 18118 ya ce wa fi itlaqil hadith anna al-iyadata la tataqayyadu bi waqtin duna waqtin, yanda hadisan nan suka zo a sake ya gode cewar lokacin zuwa gaida mara lafiya ba a kayyade shi ba, ba a tabbatar da lokaci guda na tafiya gaida mara lafiya ba. Sai yace lakin jaratul adatu biha fi tarafay an-nahar, amma al'ada ta saba da cewar ana zuwa gaida mara lafiya ne imma a farkon yini ko a ƙarshen yini. Al'ada ta saba da haka. To idan al'ada ta saba da haka, tunda shari'a bata hana ba, kai ne kamata ka saba ma al'adar ba. Ya zama za ka tashi ka tafi a lokacin da jama'a ba su saba wato zuwa gaida marasa lafiya ba. Akwai ya bada hujja da wato maganar al-Imam Ahmad bin Hanbal annahu qila lahu ba'da irtifa'in nahari fi sayy, da rani wajen 12 rana ake tambayan al-Imam Ahmad ta'udu fulanan shin zai yiwu misali a je gaida mara lafiya da rani kuma daidai tsakiyar rana? Sai al-Imam Ahmad ya ce laysa hadha waqtu iyada, wannan ba lokaci ne na zuwa gaida mara lafiya ba. Me yasa? Saboda lokaci ne da mara lafiya yana cikin wahala bayan zafin jinya ga kuma zafin rana, tana yiwuwa ya tuɗe ma saboda ya samu iska, ya zama kai kuma lokacin za ka tafi wurinsa. Haka nan Ibn Abdulbar ya yi magana a kai bayanin lokaci da yake mafi dacewa na tafiya gaida mara lafiya ya kasance tsarafayin nahar, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari, imma da safe ko da yamma, wanda shi ne mafi dacewa don waɗannan lafuzza su ne suka zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. فإن كانت قدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا الصباح والمساء ساتي يما، وانا شيني ابن العادة في سابروا don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da shi ibn abdul barri cikin at-tamhid yace wa qad kariha wa'ifatun min al-ulama fi awqati akwai malamai da suka ware wasu lokuta suke ganin babu kyau mutum ya tafi gaida mara lafiya ba wai saboda ainihin hujja da hadisin manzon Allah bala saboda saba ma al'ada da la'akari da abin da ke faruwa a daidai wannan lokaci kamar yadda shi al-imam Ahmad bin Hanbal al-imam al-Asqalani ya bada labarin sai yace sami'tu aba Abdullah yani Ahmad bin Hanbal wa qala lahu shaykhun kana yaqdimuhu wani dattijo yake ce masa taji'u ila fulanin marid sama hu ya'uduhu yana ganin shin ba laifi bane a tafi gaida wani mara lafiya wanda ya kira sunansa ga al-imam Muhammad wadalika inda irtifa'in nahar fi sayf darani lokacin rana ta raba tsakiya wannan dattijo yake tambaya al-imam Muhammad sai al-imam Muhammad yace laysa hadha waqtu iyadati wannan ba lokacin zuwa gaida mara lafiya bane al-imam Sha'bi yana cewa iyadatu hamqal qura ashaddu 'ala al-marid min marad sahibihi al-imam Sha'bi yace wawaye mazauna ƙauye me yasa yake rasu wawaye saboda bu su yi la'akari da lokaci mafi dacewa na zuwa gaida mara lafiya ba wato ashe akwai buƙatar kai tunanin wani lokaci yafi dacewa na zuwa gaida wannan mara lafiya wanda bai yi haka ba al-imam Sha'bi yake cewa yana danganta su ga wawaye yace idan ka tafi gaida mara lafiya zuwa gaida shi din ya fi cutar da shi akan ma cutar da yake tare da ita ka tafi gaida shi a lokacin da bai so ba ya fi jin zafin haka akan wato cutar da take tare da shi saboda haka sai ya ce yaji'una fi ghayrihi iyada suna zuwa a lokacin da bai dace a ce an tafi gaida mara lafiya ba na daya na biyu wa yutiluna julusa su dade wajen zaunawa idan sun zo gaida mara lafiya su zauna su dade kaga nan ma sun cutar da shi haka nan al-imam Tawus shi ma an samu yana cewa afdalul iyada akhaffuha mafi falalar gaida mara lafiya shine ya zamanto wato gaisuwar da aka yi ba a dade ba ana zuwa ana gaida mutum an fita wannan shi yake falala a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yayi magana kai wannan duk yana cikin fathul bari yace wa min adabiha allahu yutila al-julusa hatta yabujara al-marib aw yashuq ala ahlihi yana daga ainihin ladabi na gaida mara lafiya idan ka taho karka dade koda ka zauna karka juma saboda shi mara lafiyan zai shiga damuwa koko iyalinsa da suke tare da shi su ma zasu shiga kuntata zasu kuntata saboda haka fa in istabba zalika darura fala ba'as amma idan larura ce ta hukunta wannan ko ba laifi bane saboda tana yiwuwa wanda ya tafi gaida shi din wani mutum ne muhimmi wanda zai taimaka masa yana daga ladubban da malamai suke magana akai shine mutum kada ya rika zuwa a kullum idan ka tafi sau ɗaya shikenan abinda zai iya bada nutsuwa ga mara lafiya din akwai hadisi da aka samu na Jabir hadisin yana da rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake cewa ajibbu fil iyada wato ku rika zuwa gaida marasa lafiya jifa jifa kar ku rika zuwa akai akai nan akwai wanda zai tafi kullun yana ganin gwaninta yake mara lafiya din ko ba gwaninta bace wa arbi'u fil iyada wa khairul iyadati akhaffuha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairu zuwa gaida mara lafiya shine gaisuwar da ya zamanto an yi ta ba dade ba mafi sako sako da zuwa an zauna an tashi an fita illa an yakuna magluban fala yu'ad idan ko har mara lafiya ya kai ga rasa hankali to bai kamata ma a je gaida shi ba sai dai a masa addu'a kawai saboda in ka tafi gaida shi ba bai san ma ka zo din ba tunda ya riga ya suma koko ya shiga wani yanayi mai tsanani kaga wannan yana gwada cewar a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane saboda an hana mutum ya zo gaida mara lafiya saboda akwai lokaci da bai dace din ka zo ka gaida shi ba in ka duba sharhi wannan hadisin yana Faizul Qadir al-Imam al-Munawi a mujallal Shafi na 15 yace wal ikbab an ta'udahu yawman fatatrukuhu yawman ka je gaida mara lafiya na rana guda ka bar shi sai wani lokaci. Fala talazumul marid kull yawmin lima yajidu min as-saqli, bai kamata ya zamanto kullum kuna da zimtar mara lafiya ba saboda yana samun ƙarin nauyi na wahalar rashin lafiya. Ibn Hajar yayi magana cikin Fathul Bari ya kirga ladubba kamar guda goma a dunkule, ladubba kamar guda goma waɗanda ya kamata a kiyaye na tafiya gaida mara lafiya. Yana mujallal na 126 haka in ka duba Jizaul Albab sharh manzumatul adab yana mujallal na 286. Ibn Hajar yace na farko al-adab fil iyada alla yutil al-a'id inda al-marid hatta yubjirahu, kai da ka tafi gaida mara lafiya kada ka dadi. Wannan as-salaf sune kamar magabata suna kwadaitar da mu akan haka, idan an tafi gaida mara lafiya da an gaida shi a fita kada ka dadi, dan dadewar ka bata da ma'ana gun inda ba za ka samar masa da lafiya ba illa dai ka zo gaida shi ya ji dadin ganinka, ka masa addu'a ka tafi. Nabi wa Allah ya takallam indahu bima yuzijuhu, maganar da za ka yi ga mara lafiya ka zaɓi kalmomin da za ka faɗa mai. Mutum ne ya yi hatsari ya kare ka zo gaida shi, ai dama na sha gaya maka, to kaga ka zo ne kai mar faɗa bayan kuma ga kareya. Kalmar da za ka faɗa mar ya kamata ka zaɓa saboda ka samu ladan tafiya gaida mara lafiya. Idan ma hatsari ne al'amari ya riga ya auku tunda ya riga ya kare, ba abin da yake bukata illa addu'a da kuma wato taimako inda akwai bukatar taimako din kamar na kuɗi. To akwai yana cewa wa jumlatu adabil iyada asharatu ashiya, wato abubuwa guda goma ya kawo. Na biyu yace na uku wanda ya shafi yanda mutane suke zuwa gaida mara lafiya din, asibitin kansa kenan ko ko gidan mutum, musamman dai kamar yanzu za a ce asibiti wanda za ka taras kamar yanda wasu malamai ke magana, asibiti wurin samun lada ne sannan kuma wurin samun zunubi ne mai yawa, saboda majinyatar mu da yawa ba sa kulawa da al'aura, ba sa kulawa da al'aurar su wanda a fili yake, maza da mata. Ka je ka ga inda mutum yana kwance ba shi da lafiya amma ga al'aurarsa a fili. Idan aka ce al'auran namiji daga cibiyarsa zuwa gwiwa a rufe wannan gurin, za ka ga mutum wani ma shi zai bude ma cinyar sai ce gaga inda na kare, to mai amfani nuna cinyar ka wanda al'aura ce tsakanin maza daga gwiwa zuwa cibi. Dan uwanka ba shi da lafiya ya kamata wannan gurin a rufe. Allah ya sa mu kiyaye. Dace tun daga zuwa gidan mutumin da za a gaida shi daga na ake kuskure shine rashin neman izini kafin a shiga gida, ko rashin sallama, ko a zo da ana buga kofa da ƙarfi, kaga mara lafiyar ƙara tashin hankali zai samu, yana buƙatar nutsuwa sai ya zamanto an tawo gidan ana dukan kofa. Wa Allah yubhima nafsahu ka an yaqula ana. Ibn Hajar yake kuma koda za a tambaye ka waye yazo, kamar yadda muke magana tafiya gaida mara lafiya cikin dare, wake sallama karka ce ni ne, ka faɗi sunanka ni ne, to kai ne wa, ya kamata ka kira sunanka ni ne wa ne, saboda kada mutanen gida su samu tashin hankali. Wa Allah ya hadura fi waqtin yakunu ghayra la'iq bil iyada, sannan kada ka ziyarci mara lafiya a lokacin da bai dace ba. Ibn Hajar yace kamar wani lokaci ka waqti shurbil marid dawa'a, kamar lokacin da mara lafiya yake shan magani. Wannan ya nuna cewar likitoci suna da damar su hana zuwa gaida marasa lafiya a wani lokaci, saboda lokaci ne da likita ke bi ya ga majinyata, kai ka zo an ce yi hakuri likita na ganin kai tafi ka bani wuri, to likita zuwa gurin mara lafiyan ne yafi dacewa ko zuwanka, tunda shi likita in ya taho zai kokari ya bashi magani ne don ya warke ya koma gida ku zauna, kai ko kana so ne ka zo mai yiwa ma ka kara masa rashin lafiya din, dan an hana ka zuwa gaida mara lafiya a wani lokaci ba laifi bane. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam jiki ya masa nauyi, lallai sahabban manzon Allah ba su shiga gida sukan tambayi iyalai waɗanda ke kusa da manzon Allah, kamar Sayyidina Ali, yaya dai jikin manzon Allah, sayyidina Ali ya ce alhamdulillah akwai sauki. Yana da kyau komai tsananin ciwo ka saba da cewar akwai sauki, karka ce to kai anya ko kuwa ce saukin arna, wanda ba daidai bane. Saboda komai zafin jinyar da kake akwai wanda ya fi ka wahala, kuma yanayin da kake ciki din akwai saukin, tunda har Allah ya barka da rai zaka iya bude baki kai zikiri ka samu lada, ai akwai sauki. Ibn Hajar yace na biyar wa an yukhaffifa al-julus, idan ya shigo ya sassauta zamansa. Na shida wa an yabussa al-basar, ya kamata ya runtse ganinsa. To runtse gani in ka shiga asibiti taya za a yi? Mata na kwance tsirara, subhanallah, wanda wajibi ne mu tsare, mu tsare iyalanmu, mu tsare ƴan uwanmu, saboda waɗannan abubuwa suna zama wato sababi na nisantar bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai lokacin da ya kamata a ce ya kusanci Allah. Mace ba ta da lafiya ga ta al'aurar ta a fili, wanda kuma lokaci ne da ta kusa mutuwa, za ta mutu cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ku kuna gani ya kamata ku taimaka mata. Yace na bakwai wa yuqallilu as-su'al, idan ka shiga wurin mara lafiya ka rage tambaya, ka rage tambaya. Da yawa za ka samu imma an yi mutuwa, imma an samu rashin lafiya. Idan an gaida mara, an zo gaida mara lafiya sai a ce ya abin ya faru, ka zo kana tambayansa bayan ya samu hatsari, ya abin ya faru, ai na fito daga wuri kaza ne ina tafiya, wani ya faɗo hanya, to ya gama, sai wani ma ya shigo, me ya faru, ya kama wunin kenan cur, ina bada labari guda. Kaga ya samu matsala shi kansa cutar sai ta ƙaru, saboda yawan surutu tana yiwa mata haka ya ƙara da ƙarya. Na takwas wa an yuzhira riqa, ya kamata mutumin da ya je gaida mara lafiya, inji Ibn Hajar, ya nuna alamar wato tausayawa, ka nuna alamar tausayawa ko da babu tausayin a zuciyarka, shine yake nufi da yuzhira riqa, mutum ya nuna alamar zuciyarsa ta tausaya. Wa an yukhlisa addu'a, kuma ya tsarkake addu'a sa ga wannan mutumi mara lafiya. Na goma, wanda shi ne ke cewa nasiha gare shi, karka bar wannan guri sai ka yi masa nasiha. Me ne nasihar da za ka yi? Nasihar ita ce mutum ya yawaita fatan zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, zai samu waraka, kuma ya masa ishara da haƙuri, lima fihi min jazilil ajri, saboda yawan lada da mai haƙuri yake samu. Duk wanda Allah ya jarabce shi da wata musiba, Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada lada gare shi. Wa yuhadhdhiruhu min al-jaza'i lima fihi min al-wizri, rashin haƙuri fa yana raba ka da ladan jinya. Ka yi umarni gare shi ya yawaita zikirin Allah, ya riƙa yin sallah akan lokaci, wanda da yawa mutane zaka ga in sun kamu da rashin lafiya sai su bar sallah din, sai sun warke su tara suna ramawa, kuma suna aikin banza don lokaci ya wuce. Ya kamata idan mutum ba shi da lafiya a sa shi ya yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewar addinin musulunci yana da sauki. Manzo Allah ya ce in baka iya sallah a tsaye ka yi a zaune, in baka iya yi zaune ka yi a kwance, in baka iya alwala a yi taimama. Ga sauki iri-iri, amma ba inda aka ce kar ka yi sallah din, matuƙar kana da hankalinka to sai ce a shi ba zai yi sallah ba, sai ya warke zai hada ya rama. To in baka warke ba fa, kaga ya mutu da bashin sallah, wanda alama ce da take nuna mutum yayi mummunan ƙarshe. Allah ka tsare mu. Waɗannan abubuwa guda goma da Ibn Hajar ya kirga a cikin Fathul Bari, ina mujallada 10/126, haka Ibn Abdul Barri ya yi magana kansu cikin At-Tamhiz, yana mujallada 24/77. Wato daga cikin fa'idojin wannan hadisi na Huzaifa, wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo, shine al-inaya bil akfan, mulura da al'amarin likafani. Ya ba mu misali da sahabin manzon Allah, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa kun zo da likafani na? Yace ji'tum bima ukaffan bihi, shin kun zo da tufafin da za a min likafani da shi? Kulna la'am, muka ce eh. Me yake karanta da kai? Yana nuna wani na iya yi ma wani likafani, wani yana iya yi ma wani likafani. Kuma yana nuna cewar sahabbai suna karantar da mutane addini hatta a ƙarshen rayuwarsu. Hatta a ƙarshen rayuwarsu yana karantar da mu, yana ce ma waɗanda suka zo gaida shi, la tugalu bil akfani, kada ku tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani da shi, kada ku tsawwala. Yana hana su saboda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai riwayar wannan labarin rashin lafiyar Huzaifa, wanda riwaya ta zo cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, haka yana cikin kitabul Musannaf da Ibn Abi Shayba, yana babu zikirin kafani wal fasati. Amma hadisin Silatu bin Zufar, shi Silatu bin Zufar sanannen tabi'i ne, hadisin yana da inganci, wanda dalilin haka yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan riwaya. Wato labarin jinyar Huzaifa ya tabbata babu shakka. Shi Silatu bin Zufar yace, arsalani Huzaifatu bin al-Yaman, Huzaifatu bin al-Yaman ya aike ni wa rajulan akhar, da ni da wani mutum, nashtari lahu kafanan, mu sayo masa kafani. Wanda ya nuna kenan yana cikin waɗanda suka taho ga Huzaifa amma a cikin dare, saboda haka yake tambayan su, jitun bima ukaffanu bihi, kun zo ne da abin da za a min likafani din da shi. Fashtaraitu lahu hullatan hamra jayyida bi 300 dirham. Shi Silatu bin Zufar yace, ni kuma sai na samu wato na samu wani mayafi wanda ke jan launi amma mai kyau, wanda ya saye shi a dirhami 300. Falamma atainahu qala, lokacin da muka zo ga Huzaifa, sai Huzaifa yace, aruni mashtaraitum, ku nuna min tufafin da kuka saya saboda ya zama likafani na. Fa arainahu, sai muka nuna mar. Fa qala, sai Huzaifa yace, rudduha, ku mai da wannan. Yace ku mai da shi. Sun kawo sun yi gwaninta, saboda haka suka siyo mai tufafi mai tsada, sun nuna masa Huzaifa yace ku mai da. Sai yace, wala tugalu fil kafani, kada ku tsawwala wajen farashin likafani, wato ishtaraw li thawbayni abyadayni naqiyayni, ku je ku sayo min tufafi guda biyu farare masu tsafta. Kaga launin, yace farare, saboda ya dace da launin likafanin manzon Allah. Fa innahuma lan yatruka alayya illa qalilan, abinda yasa nace ku mai da wannan likafani, ku mai da wannan tufafi, wannan mayafi da aka kawo, saboda koda kun min likafani da shi, ba za a bar tufafin ya dade a jikina ba face lokaci kaɗan kawai. Hatta ulbasa khairan minhuma, dan za a canza min a lahira, za a bani wanda yafi su, aw sharran minhuma, ko wanda yafi su sharri. Ka duba tawali'u na sahabin manzon Allah, ba shi kadai ba ne. Akwai wato riwayar da ta zo, wanda a lokacin rasuwarsa, wato ba wai Sila bin Zufar ba, akwai tabi'in da ya rawaito labarin Huzaifa, wanda yake cewa ishtaru li thawbayni abyadayni, ku sayo min tufafi guda biyu farare. Suna cewa la alaikum Allah tugalu, kar ku yadda ku tsawwala farashin abin da za ku sayo min, ya zama tufafin da za a sayo min marasa tsada. Fa innahuma lan yatruka alayya illa qalilan hatta ubaddala bihima khayran minhuma aw sharran minhuma, imma a canza min da wanda ya fi shi alkhairi a lahira, ko a canza min da wanda ya fi shi sharri. Don haka kawo tufafi mai tsada gare ni ba shi da wata mana. Asali akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan, wanda sayyidina Ali ya rawaito, yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, la tagalu fil kafan, kada ku tsawwala farashi, wato ta wajen yin lifafa likafani, kada ku sanya tufafi mai tsada a wajen likafani. Fa innahu yuslabu sari'an, hadisi yana da rauni, yana da'if sunan Abi Dawud, hadisi 3,154, wanda cikin aunul ma'bud sharhin sunan Abi Dawud malamin ya ce, wa ma'anahu yablal kafanu bilan sari'an, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a tsawwala farashi, wato na tufafin da za a yi likafani da shi, saboda yuslabu sari'an, wato zai rube da wuri, tufafin zai lalace da wuri. Al-Imam al-Tibi yake cewa istu'ira salbu libila saudi mubalagatan fi sur'a, me kuma ce za a zari, za a kwace min da sauri, sai aka ce wato zai rube, sai aka kawo kalmar as-salbu, wato zai rube da wuri, kamar ana ce za a kwace wannan tufafin da aka sawa mamaci din, komai tsadan tufafin da kai wa mamaci likafani da shi, wato zai lalace ko ba zai dade ba. Me yasa dadewar sa ba abin nan? Saboda jikin da ka sanya wa likafanin zai rube. Idan jikin ya rube, tufafin da ke jikin wannan gawan ba zai zauna ba, zai saurin lalacewa. Ka annahu qala la tashtaru al-kafana bi samanin galin fa innahu yabla bi sur'a. Wato kamar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kada ku sayi likafani da farashi mai tsada, saboda yana rubewa da sauri, ba zai ma dade ba. Wanda sharhin hadisi yana Subulus Salam al-Imam Sana'ani a juz'u ila kushafi na 94 yace wa fihi dalalatun ala al-man'i min al-mughalati fil kafan. Wannan ya nuna cewa an hana mutum ya tsawwala farashi ta wajen likafani, wa hiya ziyadatu samad fa innahu yuslabu sari'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda likafani yana rubewa da sauri, كأنه إشارة إلى أنه سريع البلا والذهاب. باب وهلا نندنن لكفني يا ربي يا باتي باكون لكفني با أما أكسري لذلك بن ممتي قاوستنا ربيوا حقيقة أقول أن باسو ربيوا أما أكسري أنا ربيوا ذلك كما في حديث عائشة عند يزود حديث عائشة الله يكرم خيرك بسم الله ورنا حديث رسك المجنى كان لدى likafani dusuma da rauni. Amma hadisin da yake ingantacce wanda ya zo cikin sahih Bukhari yana babu mauti yawmil ithnayn, yana sahih Bukhari, shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda. Wannan hadisin wato shine wanda ke nuna cewa lalle ba a son a tsawwala ta wajen farashin tufafi da za a yi likafani wa mamaci. Hadisin Aisha, kamar yadda Imam Sana'ani ya yi ishara da wannan hadisi a cikin Subulus Salam. Aisha Allah ya kara mata yarda ta bada labarin Sayyidina Abubakar lokacin da ya samu rashin lafiya. Dakhaltu ala Abi Bakrin radiyallahu anhu, tace na shiga wajen Sayyidina Abubakar mahaifinta kenan. Sannan bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abubakar ya zama halifa, ta samu rashin lafiya, rashin lafiyan ajali. Aisha ta samu labari, saboda haka sai ta zo. Akwai littafin Al-Musnad al-Mustakhraj na al-Imam Abu Nu'aym, wanda riwayar tana cewa da khaltu ala Abi Bakr fa ra'aytu bihi al-mauta, na shigo wajen Sayyidina Abubakar sai naga alamar mutuwa a tare da shi, wanda ya nuna cewa ana iya ganin alamar mutuwa ga majinyaci lokacin da cuta ta yi tsanani. Da naga alama, fa kuntu sai nake cewa haijun haijun, tana nuna alamar tashin hankali. Man la yazalu dam'uhu muqanna'an fa innahu fi marratin madfuqun, ta fara nadama tana furta lafazi na alamar fitar da kwalla, tana nuna alamar mahaifinta ajalinsa ya zo. Tana faɗin waɗannan kalmomi kamar na bege, sai fa faqa Abubakar radiyallahu anhu, sai sunna Abubakar ya farfado, dan yana suma ya farfado, yana farfadowa ya ji abinda ta faɗa. Faƙala sai Sayyidina Abubakar ya ce, laisa kama qulti ya bunayya, ba kamar yanda kika faɗa bane yake ƴata. Wato wannan kalma da kika faɗa na nuna damuwar rasuwana bai dace ba. Sai ya ce, walakin quli, abinda zaki tuna, abinda zaki faɗa shine aya ta 19 ta suratul Qaf, waja'at sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahi. Sayyidina Abubakar ya ce, wannan shi zaki faɗa, imuwar mutuwa ta riga ta zo bil haqqi, zalika ma kunta minhu tahid, wannan shine abin da kake ta kauce ma. Ai, duk kaucewa mutuwa muke ko? Allah ya ce, to in ta zo ga ta nan babu sauran kaucewa. Allah ka samu cika da imani. Minhu tahid bi ma'ana tamil, idan aka ce sakaratul maut bil haqqi, imuwar mutuwa ta zo da gaskiya, yani min amr al-akhirati hatta yatabayyana hu lil insan wa yarahu bil iyan, al'amarin lahira zai taho ga dan adam idan ajali ya zo, idan mutuwa ta zo, lahira za ta bayyana ga dan adam ya ganta kiri-kiri da idanunsa. Shi yasa Allah madaukake ce ja'at sakaratul maut bil haqq, dimuwar mutuwa tana zuwa da gaskiya. Idan mutuwar ce ta zo, to zaka ga gaskiya kiri-kiri. Akwai malamai da ke cewa abinda ake nufi shine bima ya ulu ilayhi amrul ihsan min sa'ada wa shaqawa, me yasa aka ce zaka ga gaskiya, zaka ga makomar ka, wanda ya zo cikin hadisan manzon Allah, imma aljanna imma wuta. Saboda albishir da Allah madaukaki zai wa waliyansa, za a nuna ma makomar ka kafin ma ran ya fita, saboda rarrashi gare ka. Ana gayawa wanda aka zo karban ransa, yuqalu liman ja'at sakaratul maut, wato kamar abinda ayan take cewa ja'at sakaratul maut bil haqq, idan imuwar mutuwa ta zo da gaskiya, za a rika cewa mai mutuwa zalika ma kunta minhu tahid. Shi ne sannan Abubakar ya ce to ai wannan ne zaki ringa fada, zalika ma kunta minhu tahid, wannan shi ne abinda da kake ta kauce mai yanzu fa ya zo. Sai sannan Abubakar ya tambayi Aisha, ya mata tambayoyi. Na farko ya ce fi kam kafantumun nabiyya, shin tufafi nawa kuka yi amfani da shi wajen likafani ga annabi sallallahu alaihi wasallam? Tunda ita Aisha matarsa ce. Qalat, sai Aisha ta ce fi salatati aswadin bidin sahuliya, mayafi guda uku ne farare sakar ƙauyen Sahul, wani ƙauye ne a ƙasar Yaman a wancan zamani, ana kiransa Sahul. To mal fiha, ana ake irin wannan saka wanda ya shahara a duniya, sun kware wajen sakan. Aisha ta ce mun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da mayafi guda uku farare sakar Sahul, laysa fiha qamisun wala imama, babu riga a cikin likafanin manzon Allah, babu rawani a cikin likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan tambaya ta farko kenan. Sayyidina Abubakar ya mata ta gaya mata. Sannan Sayyidina Abubakar ya ce fi ayyi yawmin tuwfiya rasulullah, tambaya ta tayi gare ki, a wace rana manzon Allah ya rasu? Kala, sai ta ce yawmal isnin, ranar litinin. To me yasa Sayyidina Abubakar ya mata waɗannan tambayoyi? Ai duk ya san amsa ko? Yasa kamar a cikin Fathul Bari a mujallal na 468 Ibn Hajar ya ce kila zakara laha Abubakar zalika bi sigatil istifham tawqi'atan laha lis-sabri ala faqdi, lokacin da ya farfado daga suma ya ji tana faɗin wasu kalmomi na damuwa. Shine manzon Allah ya mata tambaya game da mijinta, wanda shine manzon Allah mahaifinta, ya mata tambaya game da mijinta. Kaga idan ma bakin cikin rasa masoyi ne, wa ya fi cancantar ta nuna bakin cikin rabuwa da shi? Shine manzon Allah, ba shi ba. Shine mata tambaya, yace shin likafani da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tufafi nawa ne, wace rana manzon Allah ya rasu? Yana mata tambaya, wato saboda ya mata ishara da idan har musulmi zai iya haƙurin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutuwa, to akwai wani mutum wanda ba za ka iya haƙurin rabuwa da shi ba? Shi ne abinda Sayyidina Abubakar yake mata ishara da shi, wanda wannan ma yana nuna mana cewar yana tabbatar ma Aisha, kamar yana mata wa'azi ne, darajar manzon Allah ta ɗara darajarsa. Idan za ta iya haƙuri da rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, to don me ba za ta yi wannan haƙuri ba wajen rabuwa da shi? Sannan ya mata tambaya ta biyu akan yaushe ne manzon Allah ya rasu, ta ba shi amsa ranar Litinin. Yani ya mata tambaya wasfin taqan laha bima yu'lam annahu ya'zumu alaiha dhikruhu lima fi buda'atihi laha bidhalika min idkhali al-ghammi al-'azimi alaiha. Ya mata tambaya dan yana da wahala a ci Aisha ta manta, bata manta ba, saboda ka ta bashi amsa. Shi kansa Sayyidina Abubakar ba wai ya manta bane, Sayyidina Abubakar yana nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, li'annahu yad'u an yakuna Abubakar an-nasiya ma sa'ala anhu ma aqrab al-ahadi, tsakaninsa da rasuwar manzon Allah bai yi nisa ba, dan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abubakar bai fi shekara biyu da yan kai ba, da yan watanni. Kaga shekara biyu bai kai Sayyidina Abubakar ya manta yawan tufafin da aka yi wa manzon Allah da kafani da shi ba. A shekara biyu bai kai sai Abu Bakar a ce ya manta ranar da manzon Allah ya rasu ba. Me ya kawo mata tambaya? Saboda ishara gare ta ta yi tunani game da rasa babban masoyi wanda shi ne manzon Allah. Ta'ayyulu waqtil mawti laysa li ahadin fihi ikhtiyar. Anan sunan Abu Bakar yana ce mata yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sunan Abu Bakar yana sha'awar mutuwa a ranar, Allah ya kara masa yarda. Yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Shi ne Ibn Hajar ya ce a'a, ai dan adam bai iya zaban ranar mutuwansa shi kansa. To me yasa sai Abu Bakar yake fatan ya mutu a ranar da manzon Allah ya rasu? Me yasa? Sai yace na'am, saboda ai idan kai kwadayi ga Allah, yani yana cewa lakin fit tasabbubi fi husul madkhal ar-ragaba ila Allah liqasd at-tabarruk faman lam tahsul lahu al-ijaba usiba ala i'tiqadihi. Idan kai kwadayin wata rahama ta Allah, koda baka same ta ba, kana cin moriyarta saboda nufin da kai a zuciyarka, niyyarka tana sa ka samu lada koda baka dace da wannan abin da kai fatan samu ba. Wa anna ka anna al-khabar alladhi warada fi fadl al-maut yawm al-jum'a lam yasah inda al-bukhari. Ibn Hajar yace to ka san akwai hadisi dake nuna a cikin kwanakin mako, kwanaki bakwai, wata rana ce ta fi falala a ce musulmi ya rasu, aka samu hadisi akan ranar Juma'a ne. Ranar Juma'a ko daren Juma'a shi ne fi falala. Sai Ibn Hajar yace to banda Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan na rasuwar Sayyidina Abu Bakar don ya nuna cewa rasuwa ranar Litinin shi ne ya fi daraja akan rasuwa ranar Juma'a. Ya kawo wannan hadisi kuma haka ne. Ibn Hajar yace saboda Sayyidina Abu Bakar ya tambayi Aisha yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sayyidina Abu Bakar a lokacin da ta faɗa yayi fatan ya rasu shi ma a ranar Litinin. Sai Ibn Hajar ya ce wannan yana ishara ga cewar Imam al-Bukhari bai gamsu da wancan hadisi da ke magana hadisin Abdullah ibn Amr, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylatal jum'a illa waqahu Allah fitnatal qabr. Babu muslimin da zai mutu a ranar Jumu'a ko daren Jumu'a face Allah ya tsare shi daga fitinan kabari. Fitinan kabari wanda wasu suke kuskure sun dauka wai tambayan kabarin ne, ma Allah ba zai bala. Ba tambayan kabari ne ba za a maka ba, fitinan kabari daban, tambayar kabari daban. To amma duk da haka ma shi kansa Ibn Hajar yace isnaduhu da'ifun, isnadin hadisin yana da rauni. Wa yace wa akhraja Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi wanda ke al-Imam Abu Ya'la ya ruwaito hadisin Anas wanda ke kama da wannan. Kaga hadisin Abdullah ibn Amr da ya magana ranar Juma'a ko daren Juma'a mutuwa cikin sa yana da falala. Ibn Hajar yake isnadin yana da rauni. Riwayar Anas bin Malik da tazo cikin al-Musnad al-Imam Abu Ya'la ita ma wannan riwaya isnaduhu aidan da'ifu, isnadin hadisin yana da rauni. In ka dawo hadisin Aisha da Sayyidina Abu Bakar yake tambayan ta yaushe manzon Allah ya rasu, tace ranar Litinin. Sayyidina Abu Bakar yayi fatan ya rasu a ranar Litinin, hadisin yana Sahih al-Bukhari. To baka hada su. Lokacin da Aisha tace ranar Litinin, yana cewa fa ayyu yawmin hadha, ranar Litinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, sai Sayyidina Abu Bakar ya tambaye ta yau kuma wace rana ce. Kala sai ta ce yawmul ithnain, yaw Litinin. Sai Sayyidina Abu Bakar ya ce to arju fi ma baini wa bainal layl, ina fatan Allah ya karbe ni tsakanin yanzu zuwa dare, saboda mutuwar sama ta dace da mutuwar manzon Allah. Wa nazara ila sawdin alayhi, saboda haka sai Sayyidina Abu Bakar ya dubi mayafin da ke tare da shi. Kana yumarrabu fihi bihi rajulun min za'faran, mayafin da ya zamanto yana jinya tare da shi. Sai Abu Bakar da ya kalla sai ya ga an zuba mar turare saboda kawar da karni da sauransu. Fa kana sai Abu Bakar ya ce iksulu sawdi haza, ga wannan mayafin idan na mutu ku wanke. wazidu alaihi sawbain sai ku kara da mayafai guda biyu fa kaffinuni fiha iyakan likafani na kenan ya dace da sunnar manzon Allah ta wajen likafani yana fatan ya dace da mutuwar manzon Allah ranar litinin Allah ya kara masa yarda kuntu Aisha tace ni ko sai nace inna hadha kala baba ai wannan tsoho ne wannan mayafin da kake saye da shi ai tsoho ne kada sai ce innal hayya ahabbu bil jadid min al mayyit wanda yafi cancantar ya sa sabo ai shine mai rai matacce ku ai yafi cancantar tsoho wa inna ma huwa lil muhla ai shi likafani tufafi ne da aka sanya wa mamaci kawai saboda mugunya da ke fitowa daga jikinsa killa iyaka falami tawaffati Aisha tace amma kuma Allah bai karbi ransa ba hatta amsa min laylatis salasa ya usulata sai Abu Bakar yana ta fatan zai rasu dare yayi bai rasu ba gari ya waye bai rasu ba ranar talata da daddare Allah ya karbi ransa me yake nuna maka wanda anan a cikin Fathul Bari Ibn Hajar yace hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a haka fi ta'khuri wafatihi an yawmil ithnain yayi fatan ya rasu a ranar litinin Allah bai karba ba sai Allah ya jinkirta sai ranar talata ya rasu ma'a annahu kana yuhibbu zalika wa yuraddibu fihi likawnihi qama fil amri ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله شكو الله ينهي كمر تندى النبي صلى الله عليه وسلم شين شقبا يا رسالي تنين أبو بكر يزمن تو يا كرب شقبا شي أبا ينسى تو يا رسول ثلاثة فنهي كمر الله كده sai zamanto rasuwar sayyidina Abubakar ta zama mutaakhira an al-waqti alladhi qubida fihi rasulullah fa tana yuwa kuma yayi fatan haka din ne saboda ya samu lada wajen Allah tabaaraka wa ta'ala aw li kaunihi kana jahada fi me yasa sayyidina Abubakar ya nemi idan ya rasu ayi masa likafani wato tufafi guda uku saboda dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ayyana wannan na jikinsa an ce saboda wannan tufafin jikinsa din manzon Allah ne ya bashi wannan mayafin wanda yake jinya da shi wanda Aisha take cewa ai ya tsufa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi akwai riwayar da aka samu kuma wanda take nuna cewar sayyidina Abubakar wato ya nemi a masa likafani da wannan tufafin ne saboda yana qiyamul layli da shi wato yayi sha'awar ai masa likafani da wannan mayafi yace kafinunu fi sabai allazain kuntu usalli fihima saboda ina salla da su don haka yake fatan ai haka wanda wannan ba shi kadai bane akwai sahabbai wadanda sun yi fatan haka din da yawa al-imamu suyuti yayi magana akai cikin sharhu sunan an-nasa'i yana juz'i na 2334 ya bada misali da sayyidina Umar bin al-Khattab yana cewa qala fi wasiyyatihi sayyidina Umar ya faɗa cikin wasiyarsa yace iksidu fi kafani idan na rasu likafani da za ku min kar ku yi likafani da tufafi mai tsada fa innahu in kana li inda Allah khairun abdalani ma huwa khairun minhu wa in kana alayya ghayru zalika salabani wa afra kamar yanda Huzaifa yake faɗa idan alkhairi na samu wajen Allah to Allah tabaraka wa ta'ala alherin da zai bani ya fi tufafin da kuka sanya min idan kuwa ba hakan bane to ko da kun sanya min likafani mai tsada ba ma'ana saboda nan da nan zai rube sai Umar shi ma ya faɗi haka yace kar a sa abin ya zamanto mai tsada kaga ya nuna akwai sahabbai da yawa kamar Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya samu dukiya mai yawa a zamanin sa Sa'ad bin Abi Waqqas akwai hadisin sa yana tafiya za mu karanta insha Allah lokacin da mutuwa ta zo mar al-Imam az-Zuhri yana cewa إن سعد بن أبي وقاص لما احتبر دعا بخلق جبة الصوف لوكتين دا أجل يذو يتبت أجل سيذو سمو داك سيتي أكاو مسا أكو يوتا الكبا ديكي ديتا شو هو أتي وان دبات دتا دا يتي قفنوني فيها كو يمن لكفني دا وانن واتو تفاتن me yasa sai yace fa inni laqitul mushrikina fiha yawma badr saboda ranar yakin badar da wannan tufafi nake sanye na fafata da kafirai to yana so a tashi in mutu da shi saboda me ya tashi gaban Allah da wata alama na cewar ya taba yi wa Allah hidima yace wa inna ma khabba'tuha li hadha al-yawm na adana wannan tufafin ne saboda wannan ranar da zata zo wannan rana da ta zo wato ranar mutuwata to mu karanta hadisi na gaba haddathana ibrahim bin al-munzir al-asadi wannan malami al-imam al-bukhari al-imam ibn majah sun yi karatu wurin sa amma al-imam at-tirmidhi da al-imam an-nasa'i sun yi karatu wurin sa bakai sai illa bi wasita قال حدثنا عيسى بن المغيرة القرشي عن ابن ابي ذئب سننس محمد بن عبد الرحمن القرشي عن جبير بن ابي صالح الديلمي عن ابن شهاب وتو محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي اذا اشتكى المؤمن اذا المؤمن يكوك رش اللافية أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الهدير الله ينا تفتشي مومني كمر يندا وتر مكيرا تكي تفتشي دتن كرفي خبث الهدير شيني دتن كرفي الله ينا تركشي مومني دغلي فكنسا كمر يندا وتر مكيرا تكي تشيري دتي دغتن كرفي حديثي هنا كتاب المؤجم الأوسط نا الإمام الطبراني yana fahimu targib hadisi na 3417 yana silsilatu sahiha hadisi na 2257 hadisi na gaba haddathana bishr bin muhammad as-sikhtiyani qala haddathana abdullah bin al-mubarak qala akhbarana yunus bin yazid al-ayli an az-zuhri shine muhammad bin muslim az-zuhri qala haddathani urwatu bin az-zubair bin al-awwam an aisha رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض باب والمسلمي دزاء أساميش دوتا مصيبة وتتجعت جنشي رونيك ننكو قرش اللافية illa kana kafarata zunubihi fa ce wannan jinyar musibar ta zama kafarar zunubinsa hatta shauka yushakuha hatta kaya da ta soki mutum aw nakba an nakba shine jafa'i mummunan musiba wanda bata cika auka wa mutane ba kamar yanda yazo cikin aulul mabud ma yusibu al-insan min al-hawadith haka nan lisan al-arab an nakbatu al-musiba min masa'ib ad-dahr babban musiba ita ce ake kira annakba bala'i ya auka wa mutum to akwai lada da Allah madaukake yake bashi wannan hadisi mun yi magana akan sa a baya hadisi na 492 asalin hadisi yana sahih al-bukhari kitabul marba babu ma ja'a fi kafaratil marab da sahih muslim kitabul birri wasila babu sawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin sai hadisi na karshe حدثنا المكي بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن المدني عن عائشه بنت سعد عائشه بنت سعد بن ابي وقاص ان اباها بابنت شيني سعد بن ابي وقاص قال يا بعد الاباري ينا تشوا اشتكيت بمكه شكوى شديده na yi rashin lafiya a garin Makka rashin lafiyar mai tsanani wato yayi jinya a Makka jinyar mai tsanani har ma ya tudda rai zai rayu fa jaa annabi sallallahu alaihi wasallam ya uduni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida ni fa kuntu sai nace ya rasulullah inni atruku malan ni fa zan bar dukiya wa inni lam atruk illa ibnatan wahida ban bar kowa ba face ya daya ya mace guda daya saboda kai yana ganin dukiya ne yawa bai dace da ya mace ba afa usi bi thulthi mali shin na samu damar in yi wasiya da sadakar kashi biyu cikin uku na dukiya na shine tutat na dukiya a kasa dukiyar kashi uku a ɗaya biyu a bada sadaka a bar kashi daya na ita yarsa da za ta gaje shi قال لا النبي صلى الله عليه وسلم يجي آآ قال يجي أوصي النصف إن بروسية ربن دونكير أباد صدقة أبرمت إتأتاوا واتوربي وأترك لها النصف سيئن برمت ربي قال سيئ النبي صلى الله عليه وسلم يجي لا قال يجي ف أوصي بالسلس إنا دامر إن وفية دكشي دا إيجي أكل دونكير وأترك لها السلسين سيئن برمت سلسي بيو واتو عرب دونكير كشي أكو أي صدقة دا كشي قداء برو إتوانا يا كشي بيو قال سيئن الله يجي السلس توباب لهي دا سلس يجي وسلس كثير كما سلس ما يأيوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي باب لهي دا سلس يعنون كيوا وفية تاتيا دا حكا amma duk da haka sulusin yayi yawa saboda kai sa akasarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sayyidina ali zuwa manyan sahabbai sun fi sha'awar a ce wasiyyar ka ta tsaya ga kashi ɗaya cikin biyar duk tsanani ya kai khumusi ne maimakon sulusi summa wada'a yadahu ala jabhati sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshina summa masaha wajhi wa batni ya shafa fuskana kuma ya shafa cikina ثم قال سيدي اللهم اشف سعدا يا الله كور كد سعد واتم له هجرته كما كتشكا مر لا دا هجرته سعد بن ابي وقاص يتي فما زلت اجد برد يده بنغشي بانا سامن سنين هنم منزون الله على كبدي اكان هنتانا فيما يخال الي حتى الساعه تن دغرانه منزون الله يبرني har zuwa yanzu daji mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da annabi ya dora hannu a kirjinsa sai ya ji sanyin ya shiga hantarsa wannan sanyin ya tsaya har zuwa lokacin mutuwar Sa'ad bin Abi Waqqas hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud ya inganta hadisi na 2718 asalin sa yana sahih Bukhari kitabul wasaya babu an yutraka warasatuhu agniya khairu al-Imam al-Bukhari ya tawo hadisin nan a wurare 7 a cikin sahih Bukhari حديث سعد بن ابي وقاص سبب الالمين ده يكونسا الامام مسلم يروىته شينا كتاب الوصيه باب الوصيه بالثلث yana daga cikin lafuzan hadisin da Sa'ad ke cewa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu wa huwa yakrahu an yamuta bil ard shi Sa'ad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo gai da shi baya son ya mutu a garin Makka baya so baya kan mutuwa a garin Makka saboda asalinsa mutumin Makka ne yana ma da dangantaka da manzon Allah ta gefen mahaifiyarsa yana zuriyar Banu Zuhra mutumin Makka ne ya hijira to tunda mutum ya yi hijira sahabbai ba su kaunar komawa garin da suka bashi domin Allah ka riga ka bar Makka don Allah to bai dace ka koma Makka ba wannan yasa lokacin da rashin lafiya ya samu Sa'ad bin Abi Waqqas hankalinsa ya tashi saboda yana Makka ga jinya ta same shi alamar zai mutu a Makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yaga alamar Sa'ad hankalinsa ya tashi sai masa addu'a atimma lahu hijratahu ya Allah ka cika ma Sa'ad ladan hijrar da yayi koda ya mutu a garin Makka ka bashi wannan lada na hijrarsa yace wa huwa yakrahu an yamuta bil ard allati hajara minha qala ya rasulullah usi bi mali kullihi farkon tambaya ina iya daukan dukiyata gaba ɗaya in bada sadaka wasiya in na mutu a rabar kana sai yace la a sadaka bada sir dukiyarka gaba ɗaya saboda Allah ya riga ya raba gado na kowanne musulmi shine wanda cikin nasihar da manzo Allah yake masa yana cewa me yasa kake sha'awar ka bada sadakan dukiyarka innaka anta da'a warasataka agniya bi khairin khairun laka min an tada'ahum adatan ai ka bar magadanka da alkhairi magadanka suna cikin wadata ba su roko yafi a ce ka basu da talauci ya takaffafu nan nasa ma fi aidihi bayan rasuwarka gidanka ya shiga wani yanayi yaranka iyalanka sun koma bin gidaje ana da Allah ku taimaka mana da abin da zamu ci manzo Allah ya bashi misali da wannan wato yana nuna masa cewa ka bar dukiyar a gaje ta lada ma kake samu wannan ya duba cewar ka bar dukiya ga magada akwai lada yace mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqa duk wata hidimar dukiya da aka yi in dai kai ne asalinta to sadaka ne hatta luqma tadfa'uha ila fi imra'atika hatta loma da ka ba wa matarka ta ci manzo Allah yace ladan sadaka take samu saboda haka yasa dalilin hadisin malaman sunna suka yi ijma'i akan cewar man lahu warisun la tunfadu wasiyatuhu bi ziyadatin ala thuluth ittifaqan wanda yana sharh sahih muslim juz'i na 11 shafin 82 idan ka bar masu gado baka da ikon yin wasiyyar da ta dara wan tax baka da iko idan dukiyarka gaba daya miliyan 3 ne to baka da ikon ka bar wasiyya na miliyan guda idan miliyan 3 ne baka da ikon wasiyyarka ta kai miliyan guda ta wuce miliyan guda amma idan magadanka sun yarda fa to babu laifi sai yasa yake cewa illa bi ijazatihi mutum ne kafin ya rasu ya bar wasiyya da aka yi kiman dukiyarsa gaba daya sai aka samu wasiyyarsa ta haura sulusi sai magadan suka ce mun yafi a bada wasiyya shikenan ya halatta amma duk da haka rashin yin sa shahida cewa wajibu anna nufuzaha bi ijazatihi fi jami'il mal ittifaqan matukar mutum ya bar magada sun yarda da wasiyyar da wato shi mamaci ya bari sun yarda ko da wasiyyar ta dara sulusin dukiyarsa wannan babu laifi amma man la warisa lahu wanda ya zama bashi da mai gadon safa to idan ma yayi wasiyya da ta dara sulusi harabu ne wanda shi da addinin jumhurin malamai suke fada saboda ba ka da mai gadon ka sai ka ce ah to bari in rabar da dukiyar la anan ma hakan man la tasihhu wasiyatuhu fi ma zada al-sulus baya inganta saboda kar a saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam az-zahabi a cikin siyaru a'lam an-nubala mujallal na farko shafin 122 ya bada labarin sa'ad bin abi waqas yana cewa shi sa'ad da yake tsoron zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cewa sa'ad ba zai mutu ba har ma ya rarra shi sa'ad yana nuna masa tayyu ba baka za a jinkirta maka to abin da ya faru kenan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa ya riga sa'ad din rasuwa ta kai ga ya haifi yara da yawa ya samu maza din wadanda da bayi da su dan da yana cewa isa guda ce har ma akwai dan sa da ake kira Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas ya bada labari lokacin da ajali hakikatan yazo ma Sa'ad bin Abi Waqqas ya sake samu rashin lafiya wannan lokaci kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dansa namiji Mus'ab bin Sa'ad wanda da can da yayi wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasa guda ce mace yanzu ko ga yara da yawa har da maza kana ra'su abi fi hijri shi dansa yake bada labari yace lokacin da ajali ya same shi yana kwance ni ina zaune sai na dora kansa akan cinyana inji dan yake bada labari wa huwa yaqbi lokacin numfashi na kokarin daukewa fa bakai sai na fashe da kuka fa rafa'a ra'sahu ilay sai ya daga kansa sai ya tambaye ni ai bunayya ma yubkika me yasa ka kuka kuntu sai nace lima kanika wa ma arabika saboda halin da kake ciki irin wato wahalar da kake samu ta wajen fitan rai numfashi da kyar sai baban yace masa la tabki karka sake kuka fa inna allaha la yu'azzibuni abadan yace don har abada Allah ba zai min azaba ba inji Sa'ad bin Abi Waqqas karka sake kuka dan Allah bai min azaba har abada wa inni min ahlil janna yace kuma ni ina cikin yan aljanna dan haka dan me zaka yi min kuka shine al-imam az-zahabi da ya kawo labarin sai yace sadaqa wallahi gaskiya ya fada na rantsa da Allah fahani Allahu ce kai ya ji dadi saboda yana cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yan aljanna ne tunda manzo Allah ya fada kaga bai kamata Sa'ad yayi shakka ba Sa'ad ya tabbatar bai mutu da shakkan maganar manzon Allah guda ɗaya ba tunda annabi ya tabbatar shi dan aljanna ne ya mutu da wannan yaqini Allah ba zai mar azaba ba ya rasu yana da shekara 78 kuma an binne shi a makabarta ta Albaqi wato mahallin shahid anan abinda al-Imam al-Bukhari yake mana ishara wato shine annabi ya tafi gidan ya tafi gaida Sa'ad bin Abi Waqqas sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun taho makka dukkan su baki ne sa'ad ya samu rashin lafiya manzo Allah ya zo gaida shi ashe bako yana tafiya gaida musulmi idan ya samu rashin lafiya yana nabiyu al-imam al-bukhari yana mana ishara da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshin sa'ad bin abi waqqas sun masaha wajhi wa batni ya shafa fuskata ya shafa ciki na ne masa addu'a me yake karantar da mu abubuwan da ya dace kai wa mara lafiya yana daga cikin ladubba na zuwa gaida mara lafiya kamar yanda ya zo cikin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas kana iya taba mara lafiya a goshinsa kamar yanda manzo Allah ya ka masa addu'a amma wannan bai shafi mata ba dan ka tafi gaida mace mara lafiya ka taba jikinta wannan haramun ne abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana taba mata idan marasa lafiya ne iyalansa min aqaribi wanda hadisin yana sahih bukhari kitabu tibbi babu masi raqi alwajha bi yadihi alyumna babu guda al-imam al-bukhari yayi hadisin aisha tana cewa kana nabiyyu yu'awwizu ba'dahum yamsahuhu bi yaminihi manzon Allah yakan yi tofi ga iyalansa idan ba su da lafiya wato yakan yi addu'a shine wato yu'awwizu yana addu'a gare su yana musu tofi yana shafa jikin yana shafa su da hannun dama wanda ya nuna da hannun dama ake ta umar lafiya kafin a masa addu'a yana cewa izhabil ba'sa rabban nasi wa ashfi anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa Allah yugadiru saqma wanda akwai hadisin al-imam Ahmad akwai riwaya ta al-imam Muslim kitabu salam babu istihbabu ruqyatil marid riwayar al-imam Muslim Aisha tace kana rasulullahi yu'awwidhu bi hadhihi al-kalimat iyalansa in sun samu rashin lafiya manzo Allah yakan taba su kafin ya musu addu'a kaga labarin Sa'ad ya nuna manzo Allah yakan taba wani sahabi ma ya masa addu'a amma in mace ce fa a hadisan manzo Allah gaba daya ya takaita ga iyalan gidansa tace falan ma saqula rasulullahi fi maradihi shi kansa annabi lokacin da jiki ya masa nauyi a tintar ajali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ya masa tsanani allazi mata fihi tunda yana wajen Aisha yana jikin Aisha akhastu bi yadihi sai na kama hannun annabi faj'altu amsahuhu biha wa aquluha ina shafa jikin annabi da hannunsa amma kuma ina addu'ar da yake mana saboda mai bata shafa jikin annabi da hannunta ba saboda hannun manzon Allah ya fi nata maimakon ta shafa jikin manzon Allah da hannunta sai tana shafa jikinsa da hannunsa sai tana masa addu'a wa ashfi anta ash-shafi manzon Allah sai ya ankara sai ya kwabe ta lalala yana cewa ni bukata ta ita ce Allah ya hada ni da manyan bayi madaukaka wato manzon Allah yana bada zabin sa ga Allah tabaraka wataala wanda Aisha take cewa a lokacin na gane Allah yakan ba mu manzanninsa zaɓi kafin a karɓi ransu kafin a karɓi rayukan annabawa ana ba su zaɓi saboda Aisha tana cewa wa ashfi anta ash-shafi Allah ka warkar kai ne mai warkarwa sai manzo Allah yana cewa bal ila rafi'il a'la sai zama amsa biyu ne amsa ga mala'ika amsa ga Aisha mala'ika ya taho ya ba mu annabi zaɓi a tafi da kai ko a barka yace a tafi da ni Aisha tana cewa wa ashfi anta ash-shafi Allah ka warkar kai ne mai warkarwa sai manzo Allah ya ce a kai ne wurin bayi mafi daukaka kaga ya zama amsa gare ta kuma amsa ga mala'ikan Allah subhanahu wataala Ibn Hajar cikin Fathul Bari yayi magana kan wannan ladabi na taba jikin mara lafiya wanda ya nuna da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana Fathul Bari mujallal na 10/21 جاء عن عائشة قالت كان رسول الله إذا آد مريضا يضع يده على المكان الذي يعلمه ثم يقول من ذا الله إذا ياته قيد مر لا فيها يكن تبع عندك داموسا يمسع الدعاء هنا بسم الله رب الناس أذهب البأسة عند إيادتك لتاه الإمام أبو يعلى بسند الحسن أما تشير تمام إيادة المرضى أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو wai ba ka samun ladan gaida mara lafiya sai ka taba shi ka masa addu'a ko ka tambaye shi wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kamar yadda Ibn Hajar ya magana akai lallai taba jikin mara lafiya a masa addu'a ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam
ta'nisun lahu wa ta'arrufun li shiddati maradihi, wanda taba jikin sa din yana sa ya samu nutsuwa, sannan yana sa ka gane tsananin ciwon da ke tare da shi. Ba mamaki kana da wata hanya na taimakawa, ba mamaki ya zamanto kana da basira na yadda za a yi a samu wani magani na daban, wanda yana daga cikin hikimomin da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake taba jikin marasa lafiya. Rubbama raqahu bi yadihi wa masaha ala alamihi bima yantafi'u bihi al-alim idha kana al-a'id saliha. Wanda ka'idar ita ce ba kowa ke yi ba, wanda shine abin da malamai ke cewa sai wanda ake ganin mutumin kwarai ne, shine mafi dacewa ya taba jikin mara lafiya ya masa addu'a. Mafi dacewa shine kai addu'ar koda baka taba jikin mara lafiyan ba, domin wani ba son haka yake ba, tunda bai zama wajibi ba, kuma ba lalle bane Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya taba jikin mara lafiya kafin yake musu addu'o'i. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa